Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko sessionhouse.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 2 ga watan Oktoba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaben gwamnatin jihar Sokoto ta tabbatar da zaben gwamnati Aminu Waziri Tambuwal. Bayan haka, za ku ji cewa tsofaffin shugabannin kasashen Afirka sun fara wani taro yau a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger don duba hanyoyin ƙarfafa matakan mutunta wa'adin mulkin shugabannin kasashen na Afirka. A yayin da Najeriya ta cika shekaru 59 da samun ƴancin kai, yau muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan irin ribar da kuka samu ta fannin demokradiyya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba ya cecceki masu sukar lamirinsa. Kano ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba a hirin waya da yayi a ranar 25 ga watan Yuli tare da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Lamarin da ya sa 'yan Democrat a majalisar wakilai suka fara batun binciken da zai kai ga tsige shi. Tun da safiyar yau Laraba, shugaban kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai Adam Schiff ya gudanar da wani taro manema labarai na haɗin gwiwa da kakakin majalisa Nancy Pelosi, inda suka yi wa manema labarai ƙarin bayani akan hali da ake ciki akan batun binciken. Schiff ya ce kwamitinsa zai sake sauraren Solicitor General na ma'aikatar shari'a Michael Atkinson, wanda a baya ya bayyana a gaban kwamitin kafin wato bayanai na mai kwarmato su fito. Schiff ya kuma taɓo batun yadda Trump ke kiran mai kwarmaton da maciyin amana.
Let's not make any mistake here. The president wants to make this all about the whistleblower and suggest people that come forward with evidence of.
Yace kada ku bar mu kuskure a nan. Shugaban kasar yana so ya maida komai ne akan mai kurbatun, kuma yana so a kalli mutanen da suke gabatar da shaidan aikata ba daidai ba tamkar masu cin amanar kasa, kuma a dauke su a matsayin masu laƙin asiri. Yace wannan kokari ne na tsorata masu gabatar da shaida. A lokacin da yake daukar hoto da shugaban kasar Finland Sauli Niinisto, ya wanda ya kawo masa ziyara ofishinsa na Oval, Trump ya cecceki Pelosi da Adam Schiff, yana mai cewa sun yi murabus a cikin kunya. Ya kuma kira Schiff da Shifty Schiff, wato mara gaskiya. Akan batun mai kwarmato kuwa, ya ce babu gaskiya a cikin bayaninsa. Trump ya ce ina ganin ya kamata a kare mai kwarmato idan ya yi gaskiya, amma idan mai kwarmato ya bayyana hira da na yi da shugaban Ukraine, hira mai muhimmanci kana muka yi magana mu akan nasararmu, amma ya je tantance lallai wannan mai kwarmaton ya yi kuskure. Ya ce abinda ya kamata a maida hankali a kai shi ne rubutacciyar hira da muka yi da shugaban Ukraine wanda ita ce gaskiya. Jama'an tsaro a Amurka sun bayyana rashin jin daɗin su ga kalaman da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi akan yunkuri da Kremlin take yi na yin shishigi a zaɓukan Amurka, da yake jawabi a wurin wani taron tattalin arziki a yau Laraba a birnin Moscow. Putin ya yi watsi da zargin da Amurka ke yi cewa Russia za ta yi katsalandan a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kuma zaben rabin wa'adi na shekarar 2018, lamarin da ya kira da abin dariya. Putin ya ce lallai wannan abin dariya ne inda ko ba za a kira shi abin bakin ciki ba saboda abin da suke gani yana illa ga hulɗar Rasha da Amurka shine siyasar cikin gida kuma yace yana sa ran wannan abu yana cutar da Amurka dankanta yace zan fada muku a matsayin sirri cewa lallai zamu aikata yana nufin katsalandan a zaben shugaban Amurka mai zuwa don mu kuma kawo muku abin dariya Putin yana fada wa jama'an da suke halartun taron a cikin ba'a yace amma kada ku fada ma kowa to duk da kalaman da Putin yayi sashin tsaro na Amurka da kuma jama'an leƙin asirin Amurkan sun ce akwai alamu da ke nuna Rasha na niyyar yin katsalandan a zaben shugaban kasa da za a yi a shekarar 2020 ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta gwada wani abu da ake ganin makamai masu linzami ne na kiran ballistic na jirgin ruwa kuma wannan wani gagarumin yunkuri ne na ci gaba da shirin kera makamai da Pyongyang din ke yi kuma babbar takala ce da take yi kwanaki kalilan kafin wata tattaunawar nuclear da za ta yi da kasar Amurka. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce akwai yiwuwar Koriya ta Arewa ta gwada makaman ballistic na jirgin ruwa ko kuma SLBM a takaice da safe yau Laraba a cikin teku da ke kusa da Wonsan a cikin lardin Dagwan. Jama'ai a kasar Japan sun faɗa da safiyar yau Laraba cewa gwajin makaman na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta ya faɗo mata a wani keɓaɓɓen yankin ta na harkokin tattalin arziki a wajen tsibirin Shimane Prefecture mai tsaunuka inji ministan tsaron Japan Taro Kono. Daga ƙarshe wakilin Amurka na musamman a tattaunawar Afghanistan Zalmay Khalilzad da masu tattaunawar siyasa na Taliban sun isa makwabci a Pakistan da zumar sake shiga tattaunawa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben gwamnan jihar Sokoto ta kori ƙarar da jam'iyyar APC da ɗan takarar ta suka gabatar a gabanta suna ƙalubalantar nasarar da gwamnan Aminu Waziri Tambuwal ya samu na jam'iyyar PDP a zaben da aka yi a watan Maris ɗin da ya gabata. Wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukuncin kotun ta sauraron ƙararrakin zaben gwamna a jihar Sokoto da ya tabbatar da zaben gwamna Aminu Waziri Tambuwal na jam'iyyar PDP ya haifar da fuskoki mabambanta a tsakanin jama'ar jihar tuni da magoya bayan gwamnan suka yi dandazo a fadar gwamnatin jihar cikin murna da farin ciki tare da nuna gamsuwa da hukuncin kotun.
Sauna na Habiba Ali.
To ya kuka ji da wannan hukunci da kotu ta yanke akan wannan ƙara?
Ai dadi mun ka ji, ni ban san iya adadin dadin da ni jiya ba. Allah Ubangiji ya tanye shi riko, Allah ba shi ikon taimakon talakawa.
Sunana Shafiu Ibrahim Shatima Mainiyo. To gaskiya mun alhamdulillah rabbil alamin muna wa Allah madaukakin sarki godiya don nasara duk inda za ta fito daga Allah ita amahihiciya. Yasa kuma wannan mutuwar ya yi nasara cikin wannan shari'ar da ake muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa nasara ta zama ga dukkan musulmi baki ɗaya wanda a ainihin an jihar Sokoto. Bangarorin guda biyu da ma APC da PDP.
Hassan dan Hassan Uba Hassan da Hussein. Wallahi wanga hukunci abu guda an gaba ga raiga har Allah.
Me yasa halal?
Abin da yasa saboda mun samu zaman lahiya. Mun samu zaman lahiya don tabbas inda an ce shari'ar ga an sa zalunci ciki ta da Allah ɗaya sai wanda zai rasa rai ne.
To sai dai a bangare ɗaya kuma magoya bayan jam'iyyar APC suna ganin da walakin.
Sunana Malami Abubakar. To shi wannan hukuncin da ya zo muna da mamaki a bisa gaskiya. Domin gwargwado wannan shari'a mataki ne na uku a tsarin ƙasa kuma wannan matakin shine da talaka da mai ƙarfi duk wanda an ka zalunta yake iya ganin cewa zai zo a neman mishi haƙƙin shi. To a bisa gaskiya wannan zaben da ya gudana tsakanin An Aliyu da Aminu Waziri Tambuwal wannan abu ne haƙiƙance dukkanin wanda ya PDP ma yana zargin cewa a ce sun ci.
Sunana Ibrahim Bello Rikina. Gaskiya ga shari'ar jihar Sokoto tun ranar da an ka farko ta daga farko har zuwa yanzu, ko da ba kai alkali bane kana iya yanke hukuncin shari'a jihar Sokoto. Mu dai abin da zamu ce gaskiya wannan sort of ne kawai an kai
lawali sai gari a sunana. To ai don an yanke wannan hukuncin shari'a yau ai ba shi a mataki na karshe ba, mun san mataki na farko ne, kuma akwai mataki biyu, akwai na uku. Don haka ina kira ga mutane ai kar su ramu, ai ba wani abu bane wannan, mu haɗu gaba.
Kotun ta sauraren kararrakin zabe da ta yi zaman yanke hukuncin nata a babban birnin tarayya Abuja ta kafa hujjar cewa jam'iyyar APC da dan takararta sun kasa gabatar da kwararon hujjoji da ke nuna an sabawa ka'idodin zabe a lokacin zaben na gwamnati da aka gudanar a jihar ta Sokoto. To sai dai hakan bai hana ba da jami'an tsaro ba a dukkan sassan birnin na Sokoto, wadanda kuma suka kara kaimin sintiri ana dab da yanke hukuncin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Da Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger. Yau Laraba 2 ga watan Oktoba, tsofaffin shugabannin kasashen Afirka suka fara gudanar da wani taro a birnin Yamai a karkashin inuwar cibiyar bunƙasa demokradiyya ta ƙasar Amurka da ake kira NDI a takaice, da nufin nazarin hanyoyin ƙarfafa matakan mutunta wa'adin mulkin shugabannin kasashen daidai da yadda yake rubuce a kundin tsarin mulki. Wakilin muryar Amurka Salamu Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mutunta kundin tsarin mulki da yin biyayya ga ka'idar da ta kayyade wa'adin mulki a wajen shugabannin kasashe wani abu ne da binciken cibiyar National Democratic Institute ya gano cewa ya matukar taimaka wajen kauce barkewar tashe-tashen hankula masu nasaba da hayaniyar siyasa a kasashe da dama. Mafarin shirye wannan taro, in ji shugaban reshen NDI a Afirka, Dr. Christopher Fomunio.
Que le pays dans lequel les constitutions sont respectées par les leaders politiques, les pays qui connaissent la limitation des mandats et des transitions pacifiques sont à même d'être plus stables et à l'abri des violences et des conflits.
Tsohon shugaban kasar Benin Nisofor Soglo da ke daya daga cikin jagororin wannan tafiya ya bayyana fatan ganin wannan taro ya kasance wata hanyar karfafa mulkin demokradiyya a Afirka, don ganin a nan gaba an fara danƙa mulki a hannun wanda talakawa suka zaba ba tare da wata hatsaniya ba.
Nous voulons que ce sommet ait pour objectif de promouvoir les principes de la gouvernance démocratique et de l'alternance pacifique du pouvoir exécutif tel que stipulé dans les constitutions.
Shugaban kungiyar Sadiyawo Isu Muhammadu na Niger da ya jagoranci bikin bude wannan taro ya sake nanata cewa zai mutunta kundin tsarin mulki a ƙarshen wa'adin mulkin sa na biyu na ƙarshe, saboda haka gurin sa shine ya damƙa mulki a hannun wanda ya lashe zaben 2021, in ji shi.
Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu.
Tsofaffin shugabannin kasashe biyar ne ke halartar wannan taro, wadanda suka hada da Goodluck Jonathan na Nigeria, Catherine Samba Panza ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, da Nisofor Soglo na Benin, da Amos Sowore na Liberia, da Alhaji Muhammad Usman na Niger, wanne ya bayyana mana muhimmancin wannan haduwa.
Taka haji misali na wa'adi wanda tsarin mulki ya tsaida wajen sha'anin iko, shi yake sawa ake shirye zabe da magudi, kuma yake kawo rigingimu. To wannan taro zai yi nazari bisa haka, kuma shi wannan shugaba na Niger ya kara tabbatarwa da amincewar shi bisa yanda tsarin mulki ya tanada da kiyaye shi kuma da aikata shi, musamman ma a nan kasar mu ta Niger. Za a yi zance na sauran kasashe, kuma za a ci gaba da yin wato irin wannan taro domin falakar da jama'a gaba daya. Mutane su san suna da inci na su zabi wanda suke so, waɗanda suke so su yi wakilcin su. Su da kansu jama'a su gane da suna da wannan inci, suna da wannan haƙƙi.
Akwai shakku ne kamar yiwuwar akwai wasu shugabannin kasashen Afirka da ke kokarin fatali ko su take dokokin tsarin mulki.
Akwai shakku saboda kuna da gani da yawa yawa suna wa tsarin mulki na kasa kuskulima wayansu suna rikita suna jagwalwala shi saboda mi dan dai su zamna bisa karagal iko su kisabka
a jibi juma'a ne ake kammala wannan taro dake samun halartar ƴan rajin kare demokradiya da dama a ƙarƙashin gayyatar cibiyar bunƙasa demokradiya ta ƙasar Amurka NDI da kungiyar kwalar hula ta Osiwa mai ofishi a ƙasar Senegal Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Allah a gaida Sule Mumuni Barma kamar da yadda kuka ji a yayin da Najeriya ta cika shekaru 59 da samun yancin kai yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin ribar da kuka samu ta fannin demokradiya amma kafin mu bude layukan mu ku ci gaba da shakatawa da wannan waƙar
Gale na shin gale bintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan dalaka an kai mutukan talaka ba sai du wadannan dolan da rubin yirgin zama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai kashi ba to idan talaka ba shiga shin yirgin kasa taliya dan talaka an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka ta in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwanta ma ke ki a ƙauye
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1 202 205 6555.
Mun samu kira na farko daga Kaduna.
Hajjia Marabdo da barka da lasariya.
Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna.
Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin kamalan martala.
To a Hajjia Marabdo da gaskiya abin da zan mu ce mun amfana da shi shine cewa na farko mun gode ma Allah tun da ranmu da lafiyar mu amma ina so ki san cewa har yanzu ana cikin wani hali wanda sai dai mu ta addu'a Allah ya mana sauki. Kuma idan kika duba lalle kam ci gaba an samu amma bangaren wanda suke rike da madafan iko da ƴaƴan su makaranta za ki ga duk su ne angwalin su daban motoci su da komai mu'amalar su dai kuma da cin arzikin kasa ya kamata a dan karkato kasa talakawa san su ma ana yi menene har yanzu maganan wuta ne har yanzu maganan makarantu har yanzu maganan komai dai mu ce wannan gwamnati tana dan kokari fiye da nada amma su ƙara kokari magana ta gaskiya da fatan za ta yi lafiya
To mun gode Malam Martala daga Kaduna yanzu kuma zamu je Nasarawa.
To Maryam Dauda barkinki da waraka.
Barka ka dai da wa muke magana daga Nasarawa.
A to sakatare na tsare-tsare ne na kungiyar mu da Nasara Bashir Tela daga nan lafiyan bari-bari.
To sakatare Bashir muna jin ka.
To alhamdulillah ribon demokradiya dai a waje na dan samu ba za a rasa ba. Kuma yana da kyau kamar da Najeriya ta samu cinkanta shugabanni yawanci sai ga wannan daga gwamna sai kuma sanata daga sanata sai kuma wannan ya kamata ce wanda bai taba yi ba a ringa jawo su ana suna tsawa in ana haka to insha Allah kowa sai diga dan samu mukama cikin wannan mulki na demokradiya da batun shugabannin mu za su cigaba da mana adalci bukatu da talakawa suke bukata shine ya kamata ce a fuskance shi domin a ga talakawa sun ji daɗi na gode Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari za su lafiya.
To mu ma mun gode Bashir Tela za mu sake komawa Kaduna yanzu kuma.
Hello, my name is.
Hello, da wa muke magana daga Kaduna. Barka ka dai.
Bello Sokoto ne, Bello Sokoto.
To muna jin ka Malam Bello Sokoto.
To alhamdulillah gaskiya an samu riba da muka iyaka sai.
Saboda
an samu shugabanci na fara wannan shekara 22 ma yanzu. Banda na shagarin da baya. Allah cikin shatar nan an samu cigaba kamar shugaban kasa Umar Yar'adua ya kawo adalci, ya shirya da adalci, ya kawo na talakawa a dukkan shi ya rige mana kudin mai ya je safarar shi mai ko ina a Najeriya alhamdulillah kuma yanzu ga wannan gwamnati ta mata zo tana yi amma gaskiya akwai ɗan matsala kada a wannan gwamnati kuma wata Allah sa su gyara akwai matsala a wannan gwamnati gaskiya ana son ta gyara takunta gaskiya saboda su zama a samu riba da muka amma ana shan wahala kwarai a wannan tsari yake da muka ta yanzu
to mu ma mun gode Malam Bello Sokoto har yanzu dai muna nan a Kaduna mun sake samun wani kira
Assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna
Haji Amaran Dauda barka da yammaci sunana Alhaji Musa Garo mai rido da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to muna jin ka Alhaji Musa Garo
Haji Amaran Dauda kafin ci gaba da bayani da lazami roƙon gwamnatin jihar Zamfara ta taimaka wajen yankin gumudin nan akwai matsalolin mutane da ake ta samu ana kama mutane kullum sai aka mutane a yankin gumi dan Allah gwamnatin jihar Zamfara ta duba wannan bangare na yankin gumi ina fatan an ji kirarin mu an ji roƙon mu ga gwamnatin jihar Zamfara to alhamdulillah dangane da tambayar ci kai dangane da wannan samun ƴancin kai da muka samu
kuma ribar
demokradiya yawa an samu ribar demokradiya akan wani bangarori da yawa saboda kin ga ko magana ne nake da ke ina fatan ina samun ra'ayi na wani kaina in kira yanga inda ba dan wurin gwamnatin demokradiya bane ba za mu samu damar yin hakan ba kuma akwai gurare wanda yake da yawa wanda suke ya kamata a ce mutane su tsaya su lura da kyau ita gwamnati a koda yaushe idan aka zo ya kamata a rike mata fatan alkhairi da addu'o'i maimakon in gwamnati ka tsine mata ko kuma ka faɗi wata maganganu marasa kyau in suka lallace to kai na kasan ba kai ne zaka lallace zaka muna fata wannan gwamnati kamar inda aka dauko bangaren ilimi da makarantu da sauran bangaren lafiya da shauransu to ya kamata a ci gaba da kokari a kan irin wannan mara dauda na ra'ayi ke nuna miki fatan alkhairi Allah ya sa awon lafiya Alhaji Musa Garo mai rezo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to mun gode mu ma Alhaji Musa Garo yanzu kuma za mu je Yobe Assalamu alaikum da wa muke magana daga Yobe
kuna magana da Muhammad Yusuf Mustafa
to muna jin ka Mallam Muhammad Yusuf Mustafa
eh akan me ne kike magana
muna son mu ji ra'ayinka ne akan irin ribar da ka samu ta fannin demokradiya tunda Najeriya ta cika shekaru 59 da samun ƴancin kai
alhamdulillah mun gode wa Allah
muna jin ka
mun samu sabuwar Allah ya kara mana zaman lafiya da kasarmu baki daya duniya
to mun gode Malam Muhammad Yusuf da kiranka kuma yanzu haka dai zamu dakatar da daukar wayoyin mu saboda lokaci ya daga mana hannu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4:53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
tsohon mataimakin shugabar hukumar kwallon kafan kasar Ghana Fred Papu ya yi imani dangane da irin damar da yake da shi na lashi zaɓin wanda zai shugabanci hukumar kwallon kafar ta kasar Ghana yana mai fadin cewa zai lashi wannan takara koda duk waɗanda ke takara da shi sun haɗe masa kai Mr. Papu dai yana karawa ne da wasu ƴan takara guda shida akan wannan zaɓe na wadda zai zama shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana na gaba. Mai koyar da kungiyar kwallon kafar kasar Ghana na matasa kasa da shekaru 23 Ibrahim Tanko ya isa birnin Alkahira akan hayyansa zuwa Alexandria inda sai alarce inda za a nuna wa duk kungiyoyi waɗanda za su kara da su a gasan cin kofin CAF Under 23 a yau din nan. Black Matches dai sun samu shiga wannan gasa ne bayan sun doke Algeria a karawan ƙarshe na gasan fiddigwani wadda Black Matches sun ta yi nasara akan Young Fenice din Algiers. Ghana dai an sanya ta a cikin tukunya na biyu tare da Zambia, Cote d'Ivoire da Cameroon sai kuma Mali da Afirka ta Kudu a cikin tukunya na ɗaya. Kasar Ghana ta soma kare kofin wafo na ƙasa da ƙasa da nasarar da ta samu da ci ɗaya mai ban haushi akan Gambia a Stade Ladoa Intaizatik a Senegal a ranar Talata. Mai koyar da Atletico Madrid wasa Diego Simon ya nuna cewar ya yi farin ciki matuƙa gaya da ƙoƙarin ɗan wasan na gaba na Ghana Thomas Partey wadda yake haskawa klubinsa a kakan bana. Ɗan wasan mai shekaru 25 ya nuna bajimta wasan Madrid na farko inda ya samu wasan da ya fi duk sauran ƙoƙari a wannan ƙarshen mako. Partey da ya inganta ƙoƙarinsa da ya jefa ƙwallo a raga wa Atletico Madrid da sun kai nasara akan Lokomotiv Moscow da ci 2 da nema a ainihin Champions League a ranar Talata. Mai koyar da kasar Liberia wasa Robert Latte ya zargi hukumar wafu da yin abin son rai wanda ya shafi kociya ɗan Ghana wato Salasata wanda ke koyar da Saliyo wasa a nasarar da ya samu akan kasar Liberia da ci ɗaya mai ban haushi a wasan su na farko. Bayan wasan su kocin din Liberia ya yi imani masu shirya wasan sun kuskure na nada jami'i wasan Abdullatif daga Ghana ya jagoranci wannan wasa wadda ɗan Ghana koci ne a wannan wasa wato tata kenan. Ya ce an samu wani matsayi na rashin adalci a wannan wasa wurin fuskar na alƙalin wasan. Inji Lati yana mai faɗan cewar kasancewar kociyan ɗin Saliyo ɗan Ghana ne shi kuma alƙalin wasa ɗan Ghana an samu wani sassauci a fuskar alƙalin wasan kasancewarsu dukkansu ‘yan ƙasa ɗaya ne. Da wannan muka so ƙarshen labarin wasannin Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba ya ceceki masu kallon lamirinsa kana yake gaba da musunta aikata ba daidai ba a hirar da ya yi na waya a ranar 25 ga watan Yuli tare da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Lamarin da ya sa ‘yan Democrat a majalisar wakilai suka fara batun gudanar da bincike wanda zai kai ga tsige shi. Tun da safiyan yau Laraba shugaban kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa Adam Schiff ya gudanar da wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da kakakin majalisa Nancy Pelosi inda suka yi wa manema labarai ƙarin bayani akan hali da ake ciki akan batun binciken na Trump. Koriya ta Arewa ta gwada wani abu da ake ganin makami mai linzami ne kiran ballistic na jirgin ruwa, kuma wannan wani gagarumin yunkuri ne na ci gaba da shirin kiran makamai da Pyongyang din ke yi, kuma babbar takala ce da take yi kwanaki kalilan kafin wata tattaunawar nuclear da za ta yi da kasar Amurka. Jama'an Amurka na tsaro sun bayyana rashin jin daɗin su ga kalaman da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi akan yunkurin da Kremlin ke yi na shishigi a zaɓukan Amurka.
To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da Bada Umarni da engineer mu Messian ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.